Once a true love of mine, of mine, of mine, gentle to make me a pilgrim shirt. As with age, rosemary and thyme, without mercy more fine need a word. True love of mine, of mine, of mine, of mine. Da 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 da. A true love of mine, of mine.